Sanarwar da Reporters Without Borders ta yi wa manema labarai ta faru ne a daidai lokacin da aka kidaya kwararrun yan jarida uku da aka kashe a kasar Kamaru tun farkon shekarar 2023. An kashe na ƙarshen daga cikin su mai suna Anye Ndenso watanni hudu da suka gabata a Baminda babban birnin arewa maso yammacin kasar yana da shekara 26 kacal. A cikin sanarwar ta RSF ta ƙara da cewa an kama yan jarida da dama ba bisa ka'ida ba. Wannan kuma ya bayyana irin yadda yan jaridan a waɗannan yankuna ke gudanar da ayyukansu cikin rashin tsaro gaba ɗaya a tsakanin manyan ƙungiyoyin yan aware da kuma mauyancin hali na sojojin Kamaru. Muntari Hamisu, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mazaunin Baminda, ya gaskata wannan rahoton RSF.
Yan jarida na tsaka mai wuya domin duk rahoton da suka bayar su yan aware suna auna da nasu idan su ci a wannan rahoton bai goyon bayan su, saboda hakan nan wannan dan jaridan ai suna kiran shi kamar wanda yake goyon bayan gwamnati ne, su suna neman su kama shi su halakar da shi. Haka kuma gwamnati, idan yan jarida suka yi rubuta rahoto wanda yake kamar bai bin bayan gwamnati, sha ci a waɗannan magoya bayan yan aware ne. Saboda haka irin wannan abin ne faruwa Samuel Wazizi a Southwest, aka kama shi akan cewa ko ya san wasu yan awarin ko yana aiki da su, kai dai ana tuhumarsa dai da abu dai hakan nan. Aka saka su a prisoner har sai dai daga baya aka zo aka ce ai ya mutu a cikin prisoner ba tare da an gaya wa mutane me ya kashe shi ya aka yi ba. Akwai wannan gwamnati ne suka kama shi a hannu. To kaga akwai kuma a cikin nan Baminda wannan dan jarida da ake kiran shi Anyenso, wanda yana aiki ne da jarida da yamma yan aware sun kai hari suka samu suka kashe shi shima. To
Muntari ya kara da cewa
ko kwanan nan akwai jarida kamar na The Post da Governor ya tsayar da ayyukansu saboda akwai rahoton da suka bayar wanda Governor ya duba ya gani cewa wannan rahoton zai tara sauna tsaye. To duk irin waɗannan abubuwa na wanda in aka duba yana take haƙƙi yan jarida.
Zakari Sadu dan jarida ne, shi kuma yace akwai mafita amma mafitar na wajen gwamnati.
Wane ne cancanci Muhammad Bashir Ladan ya kare dan jarida bisa wasu al'amura wanda yake fuskanta a wannan kasa idan ba gwamnati ba? To gwamnati ba ta kare mu ba, wane ne zai kare mu? Yan awai za su kare mu? Hakan bai zai yiwu ba. To ina kira ga ainihin gwamnatin Kamaru Fulbiya da sake tafiya, saboda lokaci na zuwa wadda a nemo yan jarida ba za mu bari a dinga markashi a baki ba.
Rikicin yankin Ingilishi na kasar Kamaru ya fara ne a shekarar 2026, ya biyo bayan danne zanga-zangar da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar inda suka buƙaci a kyautata yanayin aikinsu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.